العاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منازلت يبودك وديك الله سبحانه وتعالى شكين واتي وسرى يومتكم يسوون رانا تليتنين لران ثلاثة ومشى بكوي wata Rajab shekara ta 1445 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muka saba haduwa a wannan majalisi na Masjid Ali ibn Abi Talib nan gandun Wambai dan yin darasi a wannan littafi na Tazkiyatun Nufus na Dr. Ahmad Farid hafizahullah muna roƙon Allah subhanahu wataala ya mana muwafaka ana cikin bangaren da malan ya samo bayanai na yanayin ita zuciya da kuma yadda za a yi ma zuciya hisabi mun je inda aka ambaci cewa su zukata da kuma rayuka ma da jukkuna ke dauke da shi ya kasu kashi uku akwai wadda take nafsul annafsul mutma'inna mun fara jin bayani akan ta sannan akwai wacce take annafsul lawwama bayanin ta yana gaba sannan akwai annafsu ammaratun bisu to nan nafsul mutma'inna ita ce wadda Allah subhanahu wataala yayin da zata koma zuwa gare shi ake cewa ya ayyatuhan nafsul mutma'inna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyya ita ce wanda aka ambaci wadansu daga cikin sifofinta wadda take samun natsuwa da ambaton Allah take komawa zuwa ga Allah cikin al'amuranta wadda take da tsananin kewa da bege na haduwa da Ubangiji don haka take samun nishadi wajen ayyukan da za su kusatar da ita zuwa ga Allah to wannan ita ce rayuwarta take mai nutsuwa ga ubangijinta nafsul mutma'inna kenan mun ji abinda Abdullahi ibn Abbas ya faɗa dangane da ita mun ji abinda wasu daga cikin magabata suka ambata na siffanta ta قال قال غير واحد من السلف هو العبد تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم نفس المطمئنة إذا رأي ودى إذا مصيبة يا ساميتا لذلك كن أبا بند الله داما يا القول وراء يوى da jaraba kuma ana jaraba mutum ta gefe biyu imma da abin da yake mai dadi jarabawa ce ko abin da yake bashi da dadi shi ma jarabawa ne jarabawa ba ta tsaya kawai a musiba da za ta samu mutum na bala'i ba duk da cewa mafi yawancin lokuta anan ne jarabawa take amma wani lokaci ne imama wani yakan kasa cin wannan jarabawa kamar yadda Karunu ya kasa cin jarabawa ta ni'ima ta dukiya kamar yadda Fir'auna ya kasa cin jarabawa ta ni'imar mulki kamar yadda Bal'am dan Ba'ura ya kasa cin jarabawa ta ni'imar ilimi kowanne wannan sai ya halakar da shi abinda aka bashi na ni'ima to nan suka ce gairul ba wato nafsul mutma'inna ita ce wadda idan musiba ta same ta abinda bashi da dadi fa ya'lamu annaha min indillahi ma abucin wannan ran yana sane da cewa wannan musibar daga wajen Allah take saboda abin da Allah ya faɗa na ayar da muka karanta wancan gaba ko ma asaba min musibatin illa bi idnillah ba wata musiba da za ta shafi wani face da izinin Allah don haka idan musiba ta shafe ta tana sanin cewa daga Allah ne tana yarda da abin da Allah ta'ala ya jarabe ta da shi wa yuslim kuma ya sallama zuwa ga abin da Allah ya hukunta wa amma tumaninatul ihsan amma tumanina wato nutsuwa da rai da za ta samu wajen kyautata ayyukanta فهي الطمانينة إلى أمره امتثالا وإخلاصا ونصحا شيني زمن توباوا يا سامن سوا زوا قومر نند الله تعالى امتثالا وجن أيكة قومر نند وإخلاصا دكما تسأرك كيوانية وجن أيوة تد قومر نند من الله ونصحا da kuma tsayuwa tsayin daka abinda Allah din yayi umarni yana daga cikin annasihatu lillahi ka tsaya tsayin daka ga abinda Allah subhanahu wataala ya maka umarni kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama yace addinun nasiha ila liman qala lillahi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa ammatihim to annasihatu lillahi shine mutun ya bi umarnin Allah yadda Allah shine mahalici da ya halitta komai yana da iko akan komai shi yake sarrafa komai ba afin da ya fita daga saitararsa kuma shike da ikon tankwasawa yadda yaso ba kuma wanda zai tuhume shi sannan shi kadai ne ya cancanta abota masa duk abin bauta ba shi ba to bai cancanta ba an yi bisa zalunci lalle za a koma zuwa gare shi kuma a yadda da irin jarabawar da Allah ya yi wa bawa abinda ya bawa bawa na ni'ima yayi amfani da shi wajen bautar Allah da neman yardarsa jarabawar da ya masa ta musiba yayi hakuri cewa Allah ne ya jarabe shi ba tare da ya yanke kauna kuma daga samun saukin ubangiji ba to duk wanda yana daga cikin annasihatu lillahi kaga nawa je yace ikhlasan wa nusha ay tsayin daka fala yuqaddimu ala amrihi iradatan wala hawan wala taqlida rai wacce take ta samu tumanina wajen kyautata bauta an-nafs al-mutma'inna didda ita ake siffantawa bata zarqabiya fala yuqaddimu wato bazata idan jayar ta gabatar a gaba ma'ana ga wannan shi ta fifita ala amrihi a bisa umarnin da Allah ya ba Allah ta'ala yace la tuqaddimu bayna yadayi llahi wa rasulihi ubangiji yana da makani ne balle ka gabata gabansa ana nufi kada kai riga malam masallaci akan umarnin Allah Allah bai ce ba kai kuma ka aiwatar kace Allah ya ce kada kai haka annabi bai ce ba kace ya ce kada kai haka inda kuma Allah ya iyakance yace nan za a tsaya tsayana inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ginda ya iyaka tsaya akan iyakar shine la tuqaddimu bayna yadayi llahi wa rasuli ka tsaya shine mai lahallari Allah ya ji kansa yace wa yakifa inda amrihi wa nahyi mutum ya tsaya a inda aka masa umarni kada ya tsallaka inda aka hana shi kada ya zarfafi ya ketarawa to annafsul mutma'inna ita ce mai irin wannan sifa fala yuqaddimu ala amrihi iradatan baya gabatar da wani nufi sama da umarnin Allah wa yana da wata manufa da ta saba mu umarnin Allah wala hawan ba shi da wani abin da yake sha'awa wanda zai saba ma umarnin Allah kuma ya riko da abu bai ana nufi cewa ba za ka yi sha'awar wani abu wanda Allah baya so ba a'a dan adam zai iya sha'awar wani abu wanda Allah din baya so amma kuma son da yake ma wannan abu in dai rai ne mai imani ba fa zai ja shi ya aikata ba matukar Allah baya so zai tsaya inda Allah ya umarce shi to shine fala yuqaddimu ala amrihi iradatan wa tawannufi wala hawa ko wani sarai wala taqlida ko kuma danfaruwa ya makalkale mu wani abu shi baya son bane mai gidansa ne yake son kaza kuma Allah baya so shi kuma baya son rabuwa da mai gidansa malamin sa ne yake son kaza kuma Allah baya so shi kuma baya son ya saba wa malamin sa wanda yake nafsul mutmainna baya haka wato baya gabatar da kowa akan Allah subhanahu wataala umarnin Allah shine gaba annabi shine wakilin da Allah ya aika domin yayi bayani shi yasa ka umarnin annabi umarnin Allah ne umarnin annabi baya taba saka umarnin Allah eh shi yasa ma Allah ta'ala yace man yuti'ir rasul faqad ata'a Allah duk wanda ya biyayya ga manzo to ya bi Allah saboda umarnin annabi baya saka mana Allah wala yusakinu shubhatan tu'aridu khabarahu baya zama ma ya samu nutsuwa da wata shubha wani abu mai rikitarwa tu'aridu khabarahu wanda tabbuji lai ma abinda Allah ta'ala ya ambata khabarahu anan waje umarnin sa abinda Allah ya hakaita ya bada labarin cikin alqur'ani yace ya aikata ko ya hana to duk wata shubha da zata bujiro wa nafsul mutmainna baya taba samun nutsuwa da ita indai ta saba ma Allah wannan shubhar ba za ta ja shi ba akwai shubhohi da yawa da suke jan mutane ga nassin qur'ani karara amma kuma sun saba ma Allah ta'ala saboda wancan shubhat din yaushe mutum zai fito ya ce zikiri ya fi sallah bai ma fahimci menene zikirin ba kenan indai har ya taskance zikiri yana nufi alfaz da zaka faɗa zikrul alfaz shi kadai ne zikir kuma yace ya fi sallah to kaga wannan abin ma fahimci hakikanin addini ba wannan ya bi shubha bal idza marwat bihi anzalaha manzilatal waswasi kai shi nafsul mutmainna duk lokacin da ya zamanto wata shubha ma ta bijiro ta inda yake to anzalaha manzilatal waswasi yana aje ta ne a matsayi na waswasi waswasi ana rabuwa da waswasi a zuciya wa yake sabbaba waswasi shaytan shi yasa aka ce min sharrul waswasil khannas daga sharrin mai sanya waswasin nan boyayye shaytan kenan kullun yana bujiro wa mutum waswasi a cikin zuciya sai ya bujiro maka wata babbar magana kaza din kan to me yasa aka yi kaza an ce anasi kaza to me yasa kaza din kaza sai je kuma kai wannan mugun tunanin a cikin zuciya wani lokaci to shi mumini duk lokacin da shubha bayyananne ya ta bujiro masa wani abu rikitacce a cikin lamarin addini da bai samu umarnin Allah kai tsaye da na manzansa ba wani abu wanda yake zai iya raba mutum da shari'ar Allah wani abu na shubha mai rikitarwa wanda yayi kama da addini ba to irin wannan in ya bujiro masa a bayyane yakan aje shi a matsayin irin waswasin da yake darsuwa a cikin lawan da shaytan yake kimsawa mutum kai kuma ka kore amma bakin ka shiru shine yace allati li anna ya kamata allati li an yakhirra min as-sama'i ila al-ardi ahabbu ilayhi min an yajidaha shubha irin wanda shi mumini li an yakhirra min as-sama'a ya fado daga sama ila al-ardi zuwa ga kasa ya tarwatse ya mutu da imanansa ahabbu ilayhi shi yafi soyuwa gare shi min an yajidaha akan ya sami irin wannan waswasan irin wannan shubha akan ya bi wannan shubhar ko kuma ya bi wannan waswasan ran nasa ko ba haka ba akwai mugun waswasi da shaytan yake jefa mutane a zukata wani abun ma ba za ka iya faɗa ba sai ya jefa maka waswasi a kayan wani abu na nassosi ko waɗansu abubuwa da suka shafi hidimar addini sosai wai yana so ya halakar da bawa To duk lokacin da shi mu'mini ma dama irin wannan nafsul mutma'inna wannan ya bujiro mata to takan tunkuda shi ne a matsayin irin wancan waswasan da shedan yake son kimsawa a zukata amma ta ki ta bada kofa wato kenan a zuciya tayi fada da shedan ga waswasan sa a bayyane shi bu hadda za a bujiro mata dan a raba ta da addini ta ki yadda ta bi ta tsaya akan abin da Allah da manzon sa ya ambata shine malai yace fa haza to irin wannan matsayi na annafsul mutma'inna a wannan waqi'i kama qala annabiyyu sallallahu alaihi wasallam kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya siffanta ne sarihal iman cikin wannan hadisi na Imam Muslim riwayat Abu Hurairah da annabi yace zaka sarihal iman Abu Hurairah ne ambata cikin hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam ansa da Annabi wato cikin hadisin Muslim yace wasu sahabbai suka zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace jaa nasun min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam wasu mutane suka zo daga cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallama gare shi fasaluhu sai suka tambaye Annabi inna najidu fi anfusina ma yata'azamu ahaduna an yatakallama bihi suka ce ya manzon Allah wani lokaci mukan ji wani abu a ranmu sai waswasi ya darasu a ranmu ma yata'azamu ahaduna an yatakallama bihi abinda dayan mu yana jin nauyi yana jin tsoran ya ma furta irin wannan waswasin a baki waswasi ne zai zo masa a cikin zuciya akan wasu abubuwa sai ya saude ya tunkuda wasu wasan kuma yana tsoro ma ya fada sai sai ya Allah haka na faruwa gare mu ya manzon Allah haka sai mu dinga jin wasu wasi akan wasu abubuwa wanda dayan mu yana ganin girman ya furta ma abin a bakin sa ba zai iya ba kala sai annabi ya ce wa qad wajadtumu kuna jin irin wannan قالوا نعم suka ce eh muna ji kala sai annabi ya ce zaka sarin al iman wannan shine imani karara wannan shine imani karara i arwaya ibn mas'udin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi ya sarraha cewa wasu wasin ne yace su ila annabi sallallahu alaihi wasallama anil waswasati an tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam dangane da waswasi irin wanda zai bujiro mutum a cikin zuciya sai kaji wani waswasi shedan ya bujiro maka akan wani al'amarin addini ko tauhidi fa qala sai annabi ya ce tilka mahdul iman ai wannan shine madarar imani irin wannan waswasin ya zo maka a ran naka kaji tsoron magana kuma ka tunkuɗe shi a ranka tsantsan imani ke ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shine nan malai yake ishara cewa shi nafsul mutma'inna a duk lokacin da shubha ta bujiro mata da za a nemi rikita masa al'amarin addini abinda bai bayyana a cikin nassi ma anzalallahu biha min sultan to sai ya aje ta a matsayin irin wannan waswasin da shedan ke darsawa a cikin zukata wanda annabi ya bawa mu'minai ya bawa sahabbansa shaida akan cewa irin wannan in ya darsu a zuciyar mutum mutum sai ya tunkuɗe abu ai wani tunanin ma in ya zo maka baka so ka ci gaba da tunanin nan da nan sai ya kade shi a zuciyarka wataƙila ma wani sai ya razana ya dinga istighfar duk da cewa abin a ransa ne shedan ne ya darsan masa shi yasa ka aka ce su shedanun kashi biyu ne ko kuma irin wannan yanayi yana zuwa mutum ta hanyoyi ma alal aqalli kaman guda uku akwai alwaswasul khannas asalin shaydan kenan da zai darsa mutum a cikin zuciya to shine wanda annabi ya magana da shaydan ya darsa maka a cikin zuciya sai ka kora abu yana so ya sanya maka waswasi da shakka dangane da al'amarin ubangiji da aka faɗa ko al'amarin addini ko al'amarin kiyama ko wani abu na ilimin gaibi to irin wannan mutum sai ya ji nauyin ma
yaya akai wannan tunanin ba ya shigo cikin zuciyarsa ya kore shi to annabi sai ya masa shaida cewa wannan alama ne na tsantsan imani don wanda ba mai imani ba shi zai bada kai ne godiya sai ya dinga bibiyan wannan din har ma ya furta da bakin sa sai ya dinga yin tuhuma ma a cikin al'amuran addini me yasa to aka yi kaza to me yasa aka ce kaza to idan haka ne me yasa kaza da kaza yana neman yayi tambaya ko tuhuma a kokarin tuhumar tasa kuma har sai ya nuna ma kazan ba gaskiya bane to kaga wannan ya yadda shedan ya rubace shi ya jefa masa kugiya ya kuma jawo shi daga farfajiyar imani ya kai shi inda yake so amma mai imani shine in kugiyar shedan din yaga ta bujiro da irin wannan waswasan sai ya tunkude ta yayi magana a bakin sa ma baya iya wani ma sai ya gina ta istighfar saboda me yasa ma yayi wannan tunanin duk da cewa ba za a kama shi ba la mu'akhazata alayhi inna allaha tajawaza an ummati ma haddathat bihi nafs anfusaha ma lam ta'mal aw tatakallam aw kama qala nabi sallallahu alaihi wasallam allah ya yafe ma al'umma ta abinda tayi na waswasan zuciya na zancen zuci matukar bata faɗa da bakinta ko ta aikata da gabbai ba to amma mutum sai ya rasa annabi ya ba shaida cewa wannan imani ne cikakke wannan lokaci waswasan yana zuwa ta wannan janibi shine wanda hadisin ya magana hadisin muslim imma ruwaya abu hurairah ta kota ibn mas'ud sannan akwai inda kuma waswasan yake zuwa daga shaydanin mutane minal jinnati wan nas imma daga aljannu aljani ne zai gaya masa wani abu saboda boka ya faɗa sai a sa masa shubha da waswasi a cikin al'amuran addini ko kuma wani shaydanin mutum ne zai gaya masa yace ai ba Allah ko yace masa ai kaza da kaza ya kawo wani abu na shaydanci dangane da shari'ar musulunci sai sanya masa waswasi an ce mace da namiji duka suna da lada iri ɗaya a wajen Allah to me ya saka mace idan ita ta mutu za a sanya ta ai namiji idan shi ya shiga aljanna za a bashi mata kaza mace ita kuma maza kaza za a bata kaga shubha ko idan shaydanin mutum ya gaya maka wannan sai ya nemi likita ma kai musamman idan baka san hidiman nassi ba to akwai wani janibin da waswasan yana zuwa ne ta janibin shaydanin mutane ko shaydanin aljanna Allah ya mana sani da su to akwai janibi na uku kuma shi karan kansa ne mutumin ya sanya wa kansa waswasan kuma yake sha'awar waswasan daga an-nafsu al-ammaratu bis-su'i to ba wancan biyun ake magana ba ko ba wancan na karshen ake magana wancan na karshen lalatacce ne dama shi tsirkayansa ana magana daga wanda shaydan zai darsa masa a rai ne ko kuma daga shaydanin mutane ko na aljannu su ne mu gujiro masa sai kore su to shine aka ce wato zaka sarihan iman to shi an-nafsul mutma'inna duk lokacin da irin shubha ta bujiro masa kamar irin misalin da muka bayar to sai ya ajiye ta a matsayin irin waswasan da shedan yake sa mutum a rai ba shi da tasiri na kore shi kuma bana son na yi magana akan sa ma ina tsoron na furta a baki na mala yace wa kadhalika mutma'innu min qalaqil musiba min qalaqil ma'siyah wa zi'ajiha hakanan yana samun nutsuwa min qalaqil ma'siyah wa zi'ajiha daga damuwar da yake samu a cikin damuwa wanda sabon Allah yake kimsa wa mutum wa zi'ajiha da kuma furgicin da take sanyawa mutum nan ma yana iya baki kokarin sa yaga ya samu nutsuwa a wajen ubangiji nutsuwa da bin addini don kada ya fada farfajiyar sabon Allah balle ta sanya masa damuwa balle ta sanya masa barin addini to yana fita daga damuwar da sabon Allah za ta sanya wa mutum da fuske shi daga bin Allah da za ta yi sai ya samu nutsuwa ila sukunin taubati wa halawatiha ya samu nutsuwa zuwa ga tuba zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala da kuma zakin da ake ɗanɗanawa in ka koma zuwa ga Allah
wajen tuba. Wato abin da ake nunawa ita al-ma'siya tana sanya mutum damuwa shine al-qalq. Tana sanya mutum inzi'aj, fuzguwa barin tafarkin Allah. To ba wannan yake nema ba, shi sai samu nutsuwa zuwa ga tuba ga Allah subhanahu wata'ala da kuma zakin da ake dandanawa wajen tuba zuwa ga Allah. Da'iman maimakon ya saba wa Allah, shi ko bai saba wa Allah ba ma yana neman Allah ya yafe masa. Shi saka aka ce wal mustaghfirina bil ashar. Wato masu yawan yin istighfari sasannin safiya. To wannan duka yana daga cikin nafsul mutma'inna. Don haka malai ya ce fa idza ma'anna min ash-shakki ila al-yaqin. Idan har rayi ta samu nutsuwa ta bar kokonto ta samu nutsuwa zuwa ga yaqini wa min al-jahli ila al-ilmi ta samu nutsuwa ga barin jahilci ta koma zuwa ga ilimi wa min al-ghaflati ila adh-dhikr ta samu nutsuwa da zikirin Allah in an ce zikir ya tattara bangarori da yawa irin wannan da muke shi ma zikir ne halqa ne ta zikir yadhkuruna Allah ta'ala ambaton kyawawan al'amura na addini ambaton umarnin Allah da na manzansa da kuma yin hani daga abin da Allah ya hana wannan shi ma yana daga cikin afdalu zikir karatun alqur'ani yana daga cikin afkar afdalu zikir sannan zikrul alfaz shi ma yana daga cikin zikir irin wanda aka samu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na afkar wanda ake yi sannan zama a tuna Allah mutum ya zauna yana tuna Allah yana tuna kiyama yana tuna gamawa da ubangiji da zai yi da hisabi da kwanciyar kabari shi ma yana daga cikin zikir to don haka idan mutum ya samu nutsuwa da zikirin Allah ya bar gafala wa min al-khiyanati ina at-tauba ya samu nutsuwa ga barin ha'inci zuwa ga tuba zuwa ga Allah subhanahu wata'ala domin al-khiyana kimbin abin da Allah ta'ala yace shi ma ha'inci ne shi sai Allah yace la takhunu Allah wa rasula wa takhunu amanatukum wa antum ta'lamun to ya zaka ha'inci Allah kimbin Allah shine ha'intar Allah wa min ar-riya'i ila al-ikhlas mutum ya samu nutsuwa gabarin riya yin aiki dan mutane su gani su yaba ya koma zuwa ga tsarkake niyya domin Allah yabonsa yake bida wa min al-kadhibi ila as-sidqi mutum ya samu nutsuwa gabarin fadan ƙarya ya koma zuwa ga ambaton gaskiya nan nutsuwarsa take wa min al-ajzi ila al-kaisi daga ragwantaka ya koma kuma zuwa ga basira da hankali domin an ce al-kaisu yana nufin al-judu wani lokaci kyauta wani lokaci kuma yana da ma'anar al-aql shine kamar yadda annabi ya faɗa cikin hadisi yace al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'da al-maut wal-ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allahi al-amani wanda yake mai kaifin hankali anan haka haka ake nufi ma'anar kenan anan wato anan shi al-aql yace al-kaisu al-aql al-kaisu al-aql mutum mai hankali ke in kuma yazo da kasra kisu to ya zama to jaka ke yadda ake zuba kudi ake sa da naner da abin nan kamar irin jakan nan da lokacin da ake sabon kwabo abin nan sabon kwabo ba da kai nake ba lokacin da ake sabon kwabo aka canja kwabbai ko naira naira ta koma naira goma abin nan naira ta koma sule goma ai da naira sule sha biyu ne to lokacin da ake kwabo an daina kwabo mai kofa an koma ai an kawo jakkuna muna yara zaka ga a cikin jaka ake sa jaka ake zuzzuba kuɗi ka san lokacin ne 1973 aka canja shekara 51 ne yanzu oho ana ta 73 ne yake canje ala sai ni ai akwai abin da ake sanyawa a ciki wannan yar jakar to ita ce in an da kasara sai zama kisu kenan nawajen ne to yace wa minan ajizi ila alkaisi mutum ya samu nutsuwa gabaran ragwantaka ya koma zuwa ga basira da kaifin hankali wa min saulatil ujubi ila zillatil ikhtiba ila zillatil ikhbat wato daga kuma farfajiyar jiji da kai ila zillatil ikhbat zuwa ga kaskanci na kankan da kai al ikhbat wato kankan da kai yace mukhbitin al mukhbitun masu kankan da kai kenan wa min attih ila tawadhu kuma mutum ya samu nutsuwa gabaran imuwa shine attih 40 sanatin yatihuna fil ard attih kenan imuwa tahayyur shine attih at tahayyur imuwa mutum ya rasa ina zai je shine tahayyur ila tawadhu zuwa ga shi ma kankan da kai wato al ikhbat da at tawadhu kal mu'minu mutaradifan ma'ana su dai ne to mutum idan ya samu kansa ya kaurace ma waɗancan munanan sifofi da aka ambata zuwa ga waɗannan kyawawan sifofi da aka ambata kuma ya samu nutsuwa da waɗannan kyawawan sifofin fa inda zalika takunu nafsuhu mutma'inna to sa'in nan lalle ransa ya zamanto rai wacce take nutsatsiya wadda ta samu nutsuwa ga ubangijinta kai mu sake bitan wannan aka ce fa idat ma anna mina shakki ila al-yaqin babu kokonto kaga shi waswas alwaswasatun nan idan tazo maka kade ta kake idan alwaswasatu tazo mutun kade ta yake shi saka hadithin ma da imam muslim ya kawo abin nan ya sa masa suna babu bayanin waswasati fil iman wa ma yaquluhu al-abdu babun waswasi cikin imani da abin da bawa zai faɗa kaga a cikin hadithin ba ambati abin nan abin da zaka faɗa ba mun gane ko iya abin da ake so kai korewa abin kuma bakin ka kare faɗa kai shiru kore waswasin kai shiru to kaga kada mutum ya samu shakka a cikin lamarin addini yaqini kullum ake so mutum ya samu wa min al-jahli ila al-ilmi kuma lalle mutum kada addininsa da ilimi ai mu kada addininsa da jahilci ya zamanto da ilimi sai duk abin da zaka aikata ya zamanto kai shi ne bisa umarnin Allah la yahillu lahu an yaf'ala fi'lan hatta ya'lamu hukm Allah fihi kuma mutum kada ya zamanto gafili ya zamanto mai tuna Allah ya tuna Allah a zuciya ya tuna Allah a harshe wajen ambatawa ya tuna Allah a aikinsa ayyukan da Allah ke so wa min al-khiyanati ila at-tauba mutum kada ya zamanto mahaici babban ha'inci ha'intan Allah kakin abin da Allah ke so to kada mutum yayi haka ya zamanto mai yawan tuba zuwa ga Allah wa min ar-riya'i ila al-ikhlas kada mutum ya zamanto yana yin aiki dan mutane ba ruwanka da jama'a aikin ka kai dan neman yardar Allah dan haka kai ne kana so Allah ya shaida wa min al-kadhibi ila as-sidqi mutum yake yayi ƙarya gaskiya ta zamanto ita ce abin da zai samu nutsuwa da ita a kowane lokaci in zaka faɗi faɗi gaskiya komai take ja maka kadiya wa min al-ajiz ila al-kaisi kana mutum ya zama rago ya zamanto mai kaifin basira shi yasa aka ce la yudagul mu'minu fil hajr al-wahid marratayn kar ka bari a cuce ka a lokaci a gurbi ɗaya sau biyu an cuce ka to yi taka tsantsan da gurbi yi kaffa kaffa da wajen kada ka bari a cuce ka karo na biyu ومن صولة ومن صولة العجب الى ذلة الاخبات كان متين زمان تو مي جي دا كاي يغا شي يششه ني يا عيسى كدي هذا يا زمان تو مي سوقين لما ومن التيه الى التواضع كدا متين زمان تو ينا ديموا يو كانا كان غوبو كانا كان يا بك سان القبلت كا غدا ديما a kada mutum ya haka ya rike alƙibla guda daya shine alkitabu was sunna ya rike abinda Allah ta'ala ya faɗa da wanda ya inganta daga manzansa sallallahu alaihi wasallam shine marƙar addini to in har mutun ya samu waɗannan insha Allah wato wannan ran ta zama to mutmainna sifofi guda nawa kenan guda bakwai tara ko kai sun kai tara ko na kirgawa bakwai ne kaga al-yaqin ko al-ilm al-dhikr at-tauba al-ikhlas as-sidq al-kais al-ikhbat gaskiya ka fada at-tawadu tara Allah ya bamu dace wa aslu zalika kullihi to ba ku ji asalin wannan al'amarin baki daya ta yaya ake samun kaiwa ga wannan matsayi malaici al-yaqaza ka zaman to a farke kana farke ma'ana kana fadake ka san me ke faruwa wanda yake bacci ya bai san me ke faruwa ba amma wanda yake farke fa ya san abin da ke faruwa to ka zaman to a farke magana ce din kullalliya ita wannan farkawan shine yace Allah ce kashafat an qalbihi sanatal ghafla ita ce wanda take kwayewa sanatal ghaflati gangadin gafala gangadin rabtana an qalbihi daga zuciyarsa idan kana fadake ba zuciyarka kuma ba gangadi take ba ko haka ba kana fadake ka san me ke faruwa wannan shine ki din al-yaqafatu ka zamanto a fadake duk wanda yake a fadake idan abokin gaba ya zo masa ya sani yana ganin sa duk wanda yake a fadake in an masa takabur ma a gaba rami ne zai afka zai kewaye shi ba zai fada ba duk wanda yake fadake yana ga abin da zai cutar da shi ba zai yarda shi da ciki ba duk wanda yake fadake inda amfani yake ya gane kuma nan zai nema kaga magana ce dun kulanniya mutum ya zamanto a fadake al-yaqazatu shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi koda a ma'ana Allah ya bashi kamala a zahiri Allah ya bashi kamala a ma'anar ma Allah ya bashi kamala manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yafi kowa basira yafi kowa wato sanin ya kamata a aikace sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi zuciyarsa ba ta bacci shi yasa ummul mu'minin Aisha ta tambaye shi hal tanamu ya rasulullah ta ga annabi idan yayi nafilfilin sa sai ya makaifa haka ya kishin gida a gurbin da ya salla yana jiran Bilal yayi kiran sallah ko Bilal yazo ya ambata masa cewa mutane sun tare a sallah to Bilal kan zo yace as-salatu ya rasulullah wannan lokaci sai annabi ya miƙe in ya miƙe sai rakatul fajr sai ya je shi sallah to shine ta tambaye shi ka kan yi bacci idan ka kishin gidan da manzon Allah sai yace tanamu aynaya wala yanamu qalbi idan na suna yin bacci amma zuciyata ba ta bacci sallallahu alaihi wasallam zuciyarsa a farke take wanda zuciyarsa take farke zai zan ya gafala ko a ma'ana babu na ƙasa babu gafala ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to dan haka kai ma ka zama to kun ya kaza ma dama mutun ya zama to haka wa adaa lahu qusura aljanna wannan fadakar wannan farkawar za ta haskaka masa gidajen aljanna dan haka kullun aljannar yake gani ai kun ga ma'ana ce ko magana ce mai ma'ana aka faɗa da kuma wanda yake a farke ba zai yi bacci ba wanda ya saba ma Allah bacci yayi yayi gangadi ne amma wanda yake farke ga gidajen aljanna a gaban sa yana gani ba zai bacci ba ma'ana ba zai saba ma Allah ba kullum aikin sa zai dinga kokari ne yana yin abin da zai kai shi wannan gidajen da zaran zallar shaytan ta zo ta same shi to zai dawo kan tafarki kuma ya tuba ya roki Allah ya fai masa ba zai dawo ma akan wannan lalacewa ba don haka fasaha qa'ila
sai kaga mai irin wannan sifa yayi kuwa yana mai cewa ala ya nafsu wa haki sa'idina bi sa'in milki fi zalamil layali la'allati fil qiyamati an tafuzi bi tibil aish fi tilkal alali. Sai kaga mutum yana kuwa yana ambaton wannan ko da bai fada wato bi lisanil maqal ba, ya fada bi lisanil hal. Ala ya nafsu, sai ya dinga kiran ran nasa yana ke rai, wai haki sa'idina, ki taimaka mana, ki agaza ma kanki, bi sa'in minki fi zalamin layali, ki riƙa yin aiki mai kyau, ma'ana ki yi tafiya, tafiyar anan as-sa'i ana nufin aiki al'amal, bi sa'in minki da aiki da zaki da tafiya da zaki, fi zalamin layali, zalami da fatha duka, fi zalamin layali, wato a cikin duhun dare, ki taimaka ma kanki wajen yin tafiya ki daidaita a cikin duhun dare. La'allaki fil qiyamati, domin in kin yi haka to a ranar alkiyama an tafuzi, za ki iya samun ki rabauta, bi tibil aishi da kyakkyawar rayuwa a kiyama, fi tilkal alali a waɗancan benayen. Amma in ba ta yi tafiya ta ce dare ya yi duhu ba ta ganin hanya, ba sai ta zauna ba, ba ta yi aiki ba. Da haka in mutum kamar ya biye ma duniya kenan, to kamar ya tsaya duhu ya yi, ya ce ba ya zauna ba zai aiki ba. Amma tashi kai aiki a cikin duhun, nemi hanya ka haskaka, wannan shiriyar ita za ta haskaka maka, sai ka kai gaci, domin a ranar alkiyama ka samu rabauta da shiga benayen aljanna. Allah ka ba mu dacewa. To a dalilin wannan haskakawa da waɗancan ɗabi'un suka yi ma wannan rai, fara'a fi bau'i hadhihi al-yaqabati ma khuliqa lahu, don haka sai ya rika gani a cikin hasken farka wannan tasa, ma khuliqa lahu, sai ya rika ganin abin da aka halicce shi domin sa. Me aka halicce shi domin sa? To don haka ran da take da waɗancan siffofi da aka ambata a baya, siffofin za su haskaka mata, don haka kullum za ta riƙa ganin dalilin da ya sa aka halicce ta shine mota, to ba za ta yi wasa da wannan motar ba. Wa ma sayalqahu baina yadayhi min inil mauti ila dukhuli darin qarar, kuma zai riƙa haska mata ta riƙa ganin abin da zai gamu da shi, baina yadayhi gaba gare shi, min inil mauti daga lokacin mutuwa, ila dukhuli darin qarar har zuwa lokacin da za a shiga gidan tabbata, shine aljanna darul qarar, Allah ka samu a ciki. Wa ra'a sur'atan qida'i dunya, da waɗancan siffofin ne da aka ambata guda tara nan da muka faɗa, al yaqin wal ilm wal dhikr wat tawbah wal ikhlas was sidq wal kais wal ikhbat wat tawadhu, to da waɗannan abubuwa guda tara za su rika haskaka masa. Wa ra'a sur'atan qida'i dunya, da su sai ya ga gaugawan ƙarewar duniya, wato duk shekarun da ya yi a duniya zai rika ganin cewa ai duniyar ita kanta ma daga farkonta zuwa ƙarshenta da wuri za ta ƙare. Saboda me? Yaqini, yaqini shi zai baka wannan. Allah subhanahu wataala ya ambaci duniyar mai ƙarewa ce da wuri, ba ta da yawa. Nassosin hadisi sun ambaci mai ƙarewa ce da wuri, to kai in kaga tsayinta ma mai ƙarewa ce. Innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba, Allah ya faɗa haka, to kaga yaqinin da bawa yake da shi ya san cewa abin kusa yake. Wa qillata wafa'iha li baniha, kuma da waɗancan hasken lallai zai ƙara fahimta ƙarancin cika alƙawarin duniya, libani haga ‘ya’yanta, ba ta cika wa ‘ya’yanta alƙawari, za ta rudu mutum ta nuna kamar cewa ai babu wanda ya isa da shi, wala lokaci guda sai ga an kassai. Ko ba haka ba ne? Mutum ya kai gawarta, ya kai matsayi na mulki, ya kai matsayi na dukiya, ya kai matsayi na duk abin da yake ga yayin na tuwokin din duk abin da za a iya tabbata a duniya, wallahi lokaci guda sai ya gaba mushi. Fata da alƙawari, ita in ji dan maraya ma ce idan ta tsakarka ne, lalumawa take ta ɗauko. To me ido a tsakarka kuma wani alƙawari za ta maka? Ta ce, a kai kan ba zan taɓa ka ba, amma fa idan ta tsakarka yake dan ba ta ganin ka. Kaga sai wata ran kawai ka ci ta lalumo, sai ta murtsuke inda za ka samu sakon can sai ka ce, ya haka sai ce, ayya, ai ban ganka ba, idan a sama yake. To haka duniyar take. Fir'aun ya ce, alaysa li mulku misra wa hadhihi al-anhar tajri min tahti. Haka bai faɗa ba ni mu ne da mulki ba, mu muka isa mi abin da muke so. Alam rabbika fina walidan ولبثت فينا من عمرك سي وفعلت فعلتك التي فعلت. يكي غوري ينا تشوا سنقتل ابناءهم ونستحيي نساءهم وانا فوقهم قاهرون. زامو كشي يعني انس مزا زامو برماتان يد مكي سو سبود وانا فوقهم قاهرون. مو ما سيئت القهرية شيني كتنقص ابئيا يد كي سو باترد يا رزستم شيني قهرية kaga sifar Allah ya bawa kansa. To shi kuma Allah ya ce al-qahhar ne ba qahir ba. Qahhar da sigatu mubalaga, mai yawan tankusa. To bai san cewa akwai wanda yake a qahar min ne. Kaga duniya shi ba ta da alƙawari. To shi wanda yake da waɗancan siffofi tara da muka ambata ya samu nutsuwa da su, kullum yana ga cewa ita duniya batta cika alƙawari ga ƴaƴanta ma, to ina kuma ga wanda ba shi ta haifa ba. Wa qatl hadhi ushaqiha, da kuma yadda take kashewa waɗanda suke tsananin kewarta. Ushaq jam'in ashiq, al-ishq shine hiddatul hubbi, shiddatul hubbi, tsananin soyayya. To sai a ce wannan ya zama ashiq, tsananin soyayya. Waɗanda suka nuna mata tsananin soyayya kashe su take, sai mutum ya ga haka. Wa fi'ilaha bihim anwa al-mathulat, da kuma yadda ta aikata musu nau'o'in muthla. Al-mathulat jam'in muthlatu, al-muthlatu shine ka daddatsa mutum bayan ka kashe shi, ka ɓaɓɓata jikinsa kawai, ka yanke dumbarin bakin ko ka yanke kunnen ka caccaɓa masa adda kai datsa-datsa kamuna na. To shi ne al-mathlat muthla, kasan wannan haramun ne ko da a wajen yaki ko kafir ake yaki da su, an haramta muthla. An kashe kafir kuma ka masa muthla, mutum ya saba wa Allah, a jihadi ma ya saba wa Allah. Gawar kafirin ma tana da haƙƙi kar kai mutilating ɗinta. Turawa suka ce, ina ji ma turancin suka a larabci suka ɗauka ko muthla mutilation, wannan abin nan dabara suka yi. To waɗancan hasken, waɗancan sifofi suke haskawa nafsul mutma'inna. Sai ta ga cewa duniya tana kin cika alƙawarin ƴaƴanta, waɗanda suke masoyanta kuma tana kashe su, kai har ma tana musu nau'o'in mutla. To yayin da ya ga haka, fa nahaba fi zalika ad-daw'i ala saqi azmihi, don haka sai ya yunkura a cikin wannan hasken da ya samu a dalilin waɗancan siffofi. Ala saqi azmihi, a bisa ƙwabri na manufarsa mai kyawu wajen bin Allah. Al-azmatu shi ne nufi mai kyau. Ƙa'ilan yana mai cewa, ya hasrata ala ma farwattu fi jambillah, kaitona a kan sakacin da na yi ban cika al'amuran Ubangiji da ya kamata in cika ba. Wane ne sai cika abinda Allah ya ɗora kansa? Ha? Ai, kowa yana ta kasiri. Kullu na muqsirun fi jambillahi, kowa akwai ta kasirinsa. Don haka ba mai cika ƙwarya sai manzanni, su ne ma'asumai,
manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ta'ala yace masa fastaqim kama umirta,
yi tsayin daka kamar yadda aka ce maka,
saboda kokarin tsayin daka furfura nan da nan tafi so masa da wuri ta cika masa jiki. Aka ce ya manzon Allah furfura ta ma gaggawa, sai manzon Allah yace shayyabati ni hudun wa akhawatuha, suratu hudu da ƴan uwanta ne suka sa ni furfura. Malamai sai suke ce suna tsammani wannan ayar annabi yake nufi, fastaqim kama umirta.
To don haka a lokacin da bawa nafsul mutma'inna duda irin waɗancan siffofi da take da shi da suka haskaka mata ta ga irin wannan al'amari na duniya, don haka ta yi watsi da duniya.
To amma duda haka sai take yakaitonta, bata cika abin da ya kamata ta cika na Ubangiji ba, don haka yanzu ita tana ganin kanta ta gaza. Ba ga sahabban manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam, wasu an musu alƙawarin aljanna imma daidaiko imma a dunkule, an musu alƙawarin aljanna da ayoyin alƙur'ani waɗansu da lafazin manzon Allah kamar yadda Allah ya masa umarni, amma gani suke su sun yi takasir, sun ga cewa su gani suke sun gaza, kullum cikin kuka suke suna cewa wayyo kaitonmu. To matukar mutum ya samu waɗancan siffofi tara da aka ambata a cikin rayuwarsa, insha Allah ba zai bankama da ayyukansa ba. Kullum gani yake ya gaza, kullum gani yake ya gaza, don haka ƙara wuta yake yi, ƙara azama yake yi, ƙara zage dantse yake yi, baya ganin cewa wai shi yanzu ya kai wani munzo. Don haka fastaqbala baqiyata umrihi mustadrikan ma fata, sai ya gaugauta ya fuskanci abinda ya rage na rayuwarsa, mustadrikan yana mai neman riskar ma fata abinda ya kubce masa a baya. Kowa ya waiwa ya baya zai ga akwai gaza masa da yawa a baya, to ya zaka cike gurbi sai ka zage dantse, me ka san yanzu ya rage maka a gaba? Watakila rayuwar gajeriya ce. Allah ya ba mu kyakkyawan ƙarshe.
Muhiyyan ma amat, yana ƙoƙarin rayar da abin da da ya matar. Lokacinsa da ya ɓata wajen waɗansu abubuwa, yanzu kuma sai ƙoƙarin rayar da su wajen bin Allah da abin da zai amfanar da shi. Dukiyarsa da ya salwantar da ita ba inda ya dace ba, yanzu sai ya ta ƙoƙarin kusurwoyin da zai sanya don ya samu ajiyarsa a wajen Allah. Mu'amalolinsa da daya riga ya ɓata, yanzu sai ƙoƙarin daidaita su don neman yardar Allah tare da tuba. Muhiyyan ma amat, yana ƙoƙarin rayar da abin da ya mata. Mustaqbilan ma taqaddama lahu min al-atharat, yana fuskantar abin da ya gabata gare shi na laifuka. Al-atharat jam'in al-atharatu, al-atharatu tana nufi az-zallatu, az-zallatu kai da zayu, az-zallatu, az-zallatu tana nufin al-khati'a, kuskuru. Wato yanzu ya fuskanci abubuwan da suka gabata a rayuwarsa na al-atharat, akhta kenan, na kurakurai, dan ya gyara su. Muntahizan fursat al-imkan, yana mai ƙoƙarin yin amfani da dama, shine muntahizan fursatal imkan, akan ce intahazal fursata ay igtanama hakim, wato mutum ya ribaci dama, mutum ya samu dama yayi amfani zuwa gare ta wabadar ilaiha, to shine muntahizan fursatal imkan, wato yana mai amfani da damar da ya samu. Allati in fatat, wanda idan ta kubce masa kuma fatahu jami'ul khairat, dukkan alheri kuma ya sake kubce masa kenan, to sai ya amfani da wannan dama. Aisha saka Allah subhanahu wata'ala ya faɗi wasu ayoyi guda uku cikin wata sura, wal asr aya ɗaya, innal insana lafi khusr aya ɗaya, illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr aya ta 3,
sai ta faɗi siffofi guda hudu.
Kaga aya ta farko sai ta ambaci zamani, rantsuwa ce Allah yi. Wal asr, Allah ya rantsa da zamani.
Wasu sun ce ya rantsa da salatul asr,
amma abinda jumhur suka fi ambatawa ya rantsa ne da zamani. Al asr yana nufi zamani kenan. Az-zaman, me yasa Allah ya rantsa da zamani? Ba abin da ke faruwa face a cikin wani ayyanannen lokaci, ko ba haka bane? Yanzu zaman nan da muka yi aiwa wani lokaci ne ayyananne. Tashi da zaka yi ka tafi gida a lokaci ne ayyananne. Duk abin da zaka aiwatar a duniyan nan a wani particular period ne fa, to sai Allah ya rantsa da zamani. Ubangiji yana da hikima, al-hakimu ne. Sai rantsa da zamani don a ja hankalin mutane, a nuna musu importance na lokaci, a nuna cewa shi fa zamani idan har ya riga ya wuce, ya fa wuce. Yanzu idan mutum ya aka kaddara masa yin shekara 80 a duniya, lokacin da ya shekara 15 ya balaga, sai ya shekara 15, yanzu ya kai shekara nawa? Bai fuskanci Allah ba. Sai da ya kai shekara 30 tukunne son fuskantar Allah, 15 ɗin bayan nan za su dawo? Yanzu nawa ne ya rage masa a gaba? 50. To 50 ɗin nan dai 50 ne, amma 15 ɗin bayan takubci. Babu ita. In za a kira ƙidaya a ƙiyama ayyukan da ya yi, ba za a ambaci ayyukan kirkinsa a cikin wancan shekarun ba, tunda bai yi kirki a cikinsu ba. Sun riga sun kubce. Ina kuma ga mutumin da bai amfana da lokacin nasa ba? To shi saka Allah subhanahu wa ta'ala da ya rantsa da zamani sai ce innal insana, sai kawo ismul jinsi. Ai jinsin mutum baki daya, mutum ƴaƴan annabi Adamu ke ne. Na fi khusrin, sai a kawo shi nakira. Yana cikin wata irin asara, yana cikin wata irin asara, asara mai yawa. In neman ilimi mutum yake bai amfani da lokaci ba, ya wuce masa, to kaga ya asara ilimi. Ayyuka masu nagarta ake so a yi, kai ko kasuwa ce, idan mutum ya kwanta bai fita kasuwa ba, yanuwansa suka je suka samu riba, shi dai ya yi asaran wannan rana, ya yi asarar riba ta wannan rana ko? Sai aka ce innal insana lafi khusr, dan adam lallai mutum yana cikin hasara. Babbar hasara kuma ita ce hasarar kiyama. إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة على ذلك هو الخسران المبين. للي ما سو حسارة سوني وانده سكي حسارة إيالاو سو سكي حسارة أيوكم سكي حسارة كومي ناسو أرانا القيامة سو سكي فاتا وجا الله جي على ذلك هو الخسران المبين وانا إتجي بفر حسارة بأجرانيا. فالله جي ديتنا هذا من أجي حسارة سيجي سيبا دا سفا وانده بايا جي حسارة كاستثناء إيمان دا أكاكاو أمومي illa alladhina amanu, sai wanda suka yi imani. Imani yana da matakai da yawa, sai ya san su kuma ya kiyaye. Wa amilus salihati, kuma sai ya yi ayyuka masu kyau. Aiki baya zama mai kyau sai wanda Allah da manzansa ya faɗa. In Allah ya ce aikin nan mai kyau ne a yi shi, to mai kyau ne. Duk abin da Allah ya umarni a aikata, to aiki ne mai kyau. Duk abin da manzon Allah ya umarni a aikata, aiki ne mai kyau, to sai wanda ya yi wannan. Sifa ta biyu. Sifa ta uku, wa tawasaw bil haqqi, sai wanda ya wasiya da gaskiya. In baka san gaskiya ba, kai wasiya da ita, ashe sai kana da ilimin addini. Ka gaya wa mutane abin da yake na addini, ba sai ka tara ilimi ka iya fashin baki ba. Ka san an ce kaza mai kyau ne, ana so a yi kaza, kai ma sai ka gaya wa wani. Tawassul bil haqqi kenan. Ka san an ce kaza ba shi da kyau, sai ka kiyaye, kai baka yi ba. Kuma da kaga wani zai yi shi ma sai ka hana shi, to kai wasiya da gaskiya. To sai wanda ya zanyana haka a rayuwarsa, duk wanda ya ɗauki wannan nauyin, ya ce zai tsaya akan imani, abin da ya saba ma shari'ar Allah shi ba zai yi ba, to za a tsangwame shi a wajen aikinsu. A ce kai extremist ne, kai ka cika tsanani. Bani ma ai lokaci ga bazan kawai abin da an kira sallah, shi ko sai ya bar mitin din ya tar sallah, shi sai ya bar aiki ya je sallah to za tsane ka saboda ka tsaya kan imani da ayyuka masu kyau to shi saka sai sifa ta wanda ta zo wato waso bi sabr sai mutum ya zama to mai hakuri akan abin da zai samu as-sabr ala al-adafihi yin hakuri a tsangwamar da za a maka a dalilin wadancan hukum al-iman wal amal salih wal wasiyatu bil haqq to sai kai hakuri wajen isar da su dan za a tsangwame ka to Allah ta'ala sai ya ce masu wannan sifa hudun kawai suna wanda suka fitar da cikin hasarar da ya rantsuwa a kanta me yasa a cikin zamani ne imani yake tare da mutum shi yasa aka ce wa rabbaka hatta yatiyakal yaqin a cikin imani ne ayyuka suke tare da mutum shi yasa waccan ayar dai ma aka ambata wa rabbaka hatta yatiyakal yaqin a cikin imani ne a cikin zamani ne ake yin wasiya dukkan a cikin zamani ne da haka daga lokaci ya wuce to fa ya wuce maka idan wannan chance din ya wuce maka to fa shi ya wuce to shi saka wajibi ne mutum yayi amfani da lokacinsa shi saka yace muntahizan fursatal imtihan yana mai amfani da damar da ta samu lokacin da kake da shi kana lafiya kai amfani da ita wajen bin Allah allati in fatat wanda irin wannan dama in ta kubcewa mutum bai amfana da lokacinsa ba fatahu jami'ul khairat dukkan alheri ya kubce masa to nan gaba ne kamata mu tsaya in mun ci gaba to sai an kai karshe kuma ina roƙon Allah subhanahu wataala ya dace da mu Allah ubangiji ya ba mu ikon kiyayewa irin waɗannan abubuwa da muke karantawa Allah kimsa mana su a cikin rayuwarmu Allah kimsa mana su a cikin zuciyarmu Allah ubangiji ya ɗabi'antar da gabanmu wajen bin su abinda muka faɗa daidai Allah ta rahama Allah da wanda muke kuskure kuma Allah ya taimaka mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wassalamu alaikum